الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Lahadi, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna shida ga watan Rabiul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 2 ga watan 10 shekara ta 2022. Har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin maqama ta 32 wadda ake kiranta da suna At-Tayyibiyya. Muna da fadakarwa a darasi na jiya kafin darasi na yau. Fadakarwanmu shine daidai gabar da, ko mu ce tambayar da yake ce masa, mata qulu fil harami ba'da sauti, qala qad halla fi zalika alwaqti, yace masa me zaka fada fil harami, wato game da aikata haram ba'da sauti bayan aski. Qala, sai yace qad halla fi zalika alwaqti, ai tabbas wato cin haram ko kuma aikata haramun ai ya halatta a wannan lokaci. Lafazin al-haram anan ma'anarsa wato shine al-muharram, wato abinda aka haramta. Menene aka haramta? Domin duk wanda yake dauke da harama ko mu ce harami, haji ko umra, kamar yadda bayani ya gabata, akwai abubuwan da shari'a ta haramta masa: sanya dinkakken tufafi, rufe kai, shafa turare, yanke farce, aske gashi da sauransu, ababen da ake kiransu da suna mahzuratul ihram. To kaga waɗannan abubuwa sukan dawo a matsayinsu na halacci ga mai haji ko ga mai umra, wato bayan yayi aski. Domin yin wannan aski wato shine ake kira kenan at-tahlil, fita daga cikin harami. Kamar yadda ita haji tana da tahlilan, akwai at-tahallul al-awwal, akwai at-tahallul tsani, ko mu ce at-tahallul akhir. Na farko, a sababin jifa a ran 10 ga wata, da zaran mutun yayi, to ababen da aka haramta masa lokacin da yake dauke da harami sun dawo a matsayin halak, illa kawai kusantar iyali shine baya halatta gare shi sai yayi tawaful ifada. In yayi tawaful ifada kenan wannan yayi at-tahallul akhir. To shine anan sai yace wasabtu halqur ra's, abinda ake nihi da asabt shine aske kai. lafazin wahalla min tahalilil hajji ne, ma'ana kenan ya fita daga wato harami. Kenan da yace ma taqulu, kenan ma'ana wadda take daidai, wadda za ta tafi kamar yadda ya ga wadda ya dace. Ma taqulu, mi zaka fada fil harami game da wanda yake dauke da harami ba'da sabti, bayan yayi aski. Kala sai yace kada halla, ai tabbas ya fita daga cikin harami fi zalikal waqti, a wannan lokaci kenan ya fita daga cikin abubuwan da aka haramta masa. Za mu tashi gaba ta gaba inda muka tsaya. Shine yake fada, fa qala lahu, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa qala lahu as-sa'ilu, lillahi darruka min bahri la yughaddibuhu al-matihu wa hibri la yablughu madhahu al-madihu. Lokacin da ya kai ƙarshen tambayoyin da shi wannan matashi ya ma wannan masani, tambaya ɗina bin ɗaya, tambayoyi ɗari. To shi ne a lokacin da ya gama tambayoyinsa, shi ne ya ce fa qala lahu sa'il, shi mai tambaya sai ya ce da shi, lillahi darruka, na ga Allah ɓuɓɓugar iliminka, min bahari, lalle kai ne wani kogi, la yughaddibuhu al-matihu, wanda mai ɗaudaye baya iya kafar da shi. Wa hibri, lalle kai ne wani babban malami, la yablughu madhahu al-madihu, wanda mai yabo baya iya kai matukar yabansa. Lafazin almatihu shine mai daudaye, ma'ana wanda yake baki rijiya, yake janyo guga. Idan aka ce almaih, wanda yake cikin rijiya, wanda yake cika guga, shi wanda yake cikawa a can cikin rijiya shine ake kira almaih. Wanda kuma yake gabar wato rijiya, yakan janyo guga, shine ake kira almati. Shine yace lillahi darruka, ubbugar iliminka, na ga Allah, min bahari, lalle kai ne kogi, la yughaddibuhu al-matihu, wanda mai daudaye wato baya iya kafar da shi. Wa hibri, kuma kai ne malamin da la yablughu madhahu al-madihu, wanda mai yabo baya iya kai matukar yabansa. Thumma abraka iqraqal hayyi, sannan wannan yaro, wannan matashi sai ya sunkuya, idraqal hayyi, irin sunkuyawar mai kunya. Idan aka ce alhayyi, wanda ya kai matuka a wajen kunya, ka san wanda ya ji kunya saddaka yake. Wanda shi lafazin alhayyi gashi can a cikin hadisi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, yake cewa inna Allah ta'ala hayyun karimun, yastahayi idza rafa al-abdu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Idan aka ce al-hayy, wannan suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda wannan suna ya tabbata a sunna, ma'ana lalle Ubangiji ta'ala mai matukar kunya ne, kunya wadda ta dace da girmansa, wadda ta saba da kunya ta halittunsa, domin shi ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kuma shi ya faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma ya koma faɗa hal ta'lamu lahu samia. Don haka mun yi imani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifanta da wannan sifa ta kunya, kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin Al-Qur'ani, inna Allaha la yastahayi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, da fadarsa wallahu la yastahayi min al-haq, kuma haka manzon sai ya tabbatar masa a wannan hadisi da muka karanta, haka hadisin ummu sulaim Allah ya kara mata yadda take fada tace inna Allah la yastahyi min al-haq sai tace fa hal ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya hatalamat ala na'am idha ra'at al-ma'a to shine anan yake fada sai yace fa thumma adraka sannan sai ya sunkuya kai idrakal hayyi irin sunkuya kan mai mutukar kunya wa aramma yayi shuru irmamal ayi irin shurukin mai ina wanda baya iya bada amsa idan an masa magana wa aramma yayi shuru irmamal ayi wato irin shirin gajiyayye wanda yake mai ina faqala lahu abu zaid abu zaid na birnin saruja sai yace da shi ihin ya fata fa ila mata wa ila mata yace yaro dada tambaya zo da wata fa ila mata wa ila mata har yaushe zaka yi shiru har yaushe zaka yi shiru zo da wata tambaya in akwai ta fa qala lahu yaro sai yace masa lam ya buka fi kinanati mirmatu ai babu wata kibiya da ta rage a cikin kurina duk abin da yake cikin kurina na zazzago na halba duk abin da nake da shi na tambaya nayi shine yace lam ya buka fi kinanati mirmatu babu wata kibiya da ta rage fi kinanati a cikin kurina wala ba'da ishraqi subhika mumaratu ai babu wata gaddama wato bayan haskakar asubakinka ya tabbata lalle kai masanin larabawa ne kuma kai ne mafi sanin duk wanda yake raye a ƙarƙashin samaniya a wannan lokaci shine yace wala ba'da ishraqi subhika mumaratu ai babu wata gaddama da wata jayayya bayan haskakar asubakinka yace fa billahi ayyubun ardin anta na hada ka da ubangijin da ya halicce ka magiya nake maka wai kai dan wace kasa ne fama ahsana ma abanta menene mafi kyawun abin da ka bayyana wato na amsoshin wannan na amsar wannan tambayoyi da nema fama ahsana ma abanta menene mafi kyawun abin da ka bayyana fa an shada bi lisanin zalike sai ya sabu waka da wani harshe wanda yake mai kaifi ma'abucin fasaha wa sautin sahsalike wato da wata murya wadda take mai kwari ana fil alami musla wali ahli ilmi qibla ghayra anni kulla yawmin bayna ta'risin wa rihla wal gharib dari law halla bi quba lam tadibla yace ana fil alami musla yace ni fa sananne ne a cikin wato talikai ba wanda bai sanni ba ana fil alami musla aini wato sananne ne shahararre ne fil alami wato a cikin talikai kowa ya san da ni wali ahli ilmi qibla kuma ni alqibla ce ta malamai an gane ko wali ahli ilmi qibla ni alqibla ce ta malamai kaga alqibla ba makawa ga dukkan wani mai sallah sai ya fuskance ta to duk wani malami sai ya fuskanto shi shine yace wali ahli ilmi qibla ni matsayin alqibla nake ga malamai yace gaira anni sai dai cewa ni kulla yawmin a kowane yini baina ta'risi ina tsakankanin rirrimi wa rihla da labtawa idan aka ce ta'ris shine rirrimi sauka a ƙarshen dare da matafiyi yake domin ya dan yi bacci ya huta kuma a tashi a yi gaba sai yace wal garibud dari duk mutumin da yayi nisa da gida law halla bi quba yace kai koda a aljanna zai sauka lam ta ibla yace ba za ta yi dadi wa gare shi an gane ko duba suna ne daga cikin sunayen aljanna ga ya can wallazina amanu wa amilus salihati duba lahum wa husnu ma'ab yace wal garibud dari wanda yayi nisa da gida law hallabi duba yace kai koda a cikin duba ya sauka lam ta ibla ba za ta dade da gare shi ba akwai guluwi ana thumma qala sannan sai ya fada sai yace allahumma yace ya ubangiji na roƙonka nake kama ja'altana mimman hudiya wa yahdi kamar yadda kamai damu mimman hudiya daga cikin wanda aka shiryar da shi wa yahdi kuma yana shiryar da jama'a yace ya Allah roƙonka nake fashi alhum waɗannan jama'a kamai da su mimman yahdi daga cikin wanda ke shiryuwa game da abin da ake faɗa masa wa yahudi kuma yana kyauta an zo mahallin shahid kenan faj'alhum yace ya Allah kamai da su mimman yahdi daga cikin wanda ke shiryuwa wa yahudi kuma yake kyauta a lokacin nan fasaqa ilayhi alqawmu zawdan ma'qainati wa sa'aluhu an yazurahum alfaynata ba'da alfayna wato jama'a a lokacin nan sai suka kuro masa wato garken raƙuma idan aka ce zawd daga raƙumi uku zuwa tara shine ake kira zawd wato suka kuro masa garken raƙuma ma'aqainatin wato tare da wata kikkiawar kuyanga wanda in aka ce kaina ita ce wato zabiya galibi kuma wato bayi ne waɗanda suke kuyangu su ne suke kula da wannan lamari na waka shine ma'aqainatin tare da wata kikkiawar baiwa wa sa'aluhu suka roke shi an yazura humul fainata ba'da alfaina wato ya ringa ziyarar su wato lokaci bayan wani lokaci ya ringa dan bibiyar su fanahaba a lokacin nan sai ya zabura yumannihi mulauda wa yuzajjil amata wazzauda wato sai ya zabura yumannihi mulauda yana guratar da su wato dawowa an gane ko yana guratar da su cewa lalle ne wato zai dawo zuwa gare su wa yuzajjil amata wazzauda kuma yana kura ita wannan baiwa tashi wazzauda wato da garken raƙumarsa lafazin yumannihim ga yacin cikin suratul nisa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura ulaika ma'awahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa shine yace fanahaba sai ya zabura yumannihim yana guratar da su al'auda wato dawowa zuwa gare su wani zajjila amata wazzauda kuma yana kura wannan baiwa da aka yi masa kyauta wazzauda da garken raƙuman da aka bashi qala al-haris ibn hammam al-haris dan hammam na faɗa fa atarattuhu yace sai na bujuro masa فأترضته يجي سين بجرو مسا وقلت فأترضته يجي سين بجرو مسا وقلت له نجي لشي أهدي بك سفيها فمتى صرت فكيها نجي مسا نيدي القولين لكي دادي سنن دنمك سفيها كي واواني kuma ta sirta faqihan a yaushe ka zama malami wa qultu lahu nace da shi a hadibi ka safihan sabona da kai yadda na san ka dai a da wawa ne kuma ta sirta faqihan a yaushe ka zama malami fa dhalla hunaihatan yajulu thumma anshada yaqulu wato sai ya zamanto wata wani dan lokaci takaitacce ya julu wato yana dan kai kawo ka ce hunaiha ko ka ce hunayya ko ka ce hunai'a wannan kenan dan lokaci wanda yake takaitacce, kamar yadda ya zo a cikin hadisi na Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaskutu hunaihatan baina takbiri wal qira'a. Wa qultu ya Rasulullah iskatuka baina takbiri wal qira'a ma za ta qulu? Abu kama kala yace manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi shuru tsakanin kabbara ta harama da fara karatun sallah. Kenan in aka ce hunayya ko hunaiha ko hunai'a, ma'ana dan lokaci wanda yake takaitacce, shine yace fa walla hunaihatan, wato sai ya zamanto dan zamani wanda yake takaitacce, ya julu yana dan kai kawo ya kasa cewa komai, thumma anshada ya kulu, sannan sai ya saku waka yana mai fada labistu li kulli zamanin lahusa wa labastu sarfaihi nu'uma wa gusa wa ashartu kulla jalisin bima yulaimuhu li arukal jalisa fa inda ruwati udirul kalama wa baina sukati udirul kuusa wa dauran bi wa'azi usilud dumu'a wa dauran bi lahawi asurrun nufusa wa aqril masami a imma nadaktu bayanan yaqudul haruna shamusa wa in shi'tu ar'a fa kaffil yara'a fa saqa badurran yuhallid durusa wa kam mushkilatin hakaina suha khafa an fasirna bi kashfi shumusa wa kam mulahilli khalagna al'uqula wa as'arna fi kulli kalbin rasisa wa azra afutu biha fansana alaiha sana'u taliqan habisa ala annani min zamanin husistu bikaidin wala kaida fir'auna musa yusairu li kulla yawmin waga aqamil ladaha wa fisa wa yatrukuni bil khutubi allati yudhibna al quwa wa yushibna al ru'usa wa yudni ilayya al ba'id al baqiba wa yub'idu anni al qarib al anisa ولولا خصاصة أخلاقه لما كان حظي منه خصيصا. وتشيني يتشي لبستو لكل زمان لبوسا يتشي قوة نزامني ناسا يامس لبوسا وتتفافن ديداتشي ليش غانيكو لبستو لكل زمان قوة نزامني yace na sanya masa da busan tufafiya tufafin da ya dace da shi. Lafazin labus shine tufafi da ake sawa riga ko silke. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anbiya, wa allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Shine yace labistu li kulli zamani, kowane zamani na sanya masa labusan iya tufafin da ya dace da shi. Wala bastu sarfaihi, yace na gauraya wato juyawarsa guda biyu, nu'uma shine jin dadi wa bu'sa wato da tsanani, wa ashartu kulla jalisi dukkan wani abokin zama, wa ashartu na mu'amalance shi bima yula'imuhu da iya abin da ya dace da shi, li aruqal jalisa dan na kayatar da abokin zama. An gane ko? Kenan in abokin zama ya kyautata min, zan kyautata masa. In yayi akasin haka, to shi ma ya san me zai biyo baya. Shine yace wa ashartu, wato na mu'amalanci kulla jalisin dukkan wani abokin zama, bima yula'imuhu da iya abin da ya dace da shi. lafazin asharatu minal mu'ashara ne ga ya can wa'ashiruhunna bil ma'ruf yace li aruqal jalisa dan na kayatar da abokin zama fa inda ruwat wato agun marwaita sune malaman addini yace udirul kalama yace ina juya zance iya yadda naso wa bainas suqati a tsakanin mashaya kwa yace udirul ku'usa yace ina juya wato kwacciya ta giya ma'ana ko kace gidauniya ta giya kenan in ana harka ta malamai ina ciki in ana ta mashaya kuma ina ciki duk yanayin da ake ciki ina nan an gane ku komi da ruwanka ne kenan shine yace fa inda ruwat yace agun marwaita sune malamai yace udirul kalama ina juya zance iya yadda naso wa bainas suqati a tsakanin mashaya ko yace udirul ku'usa ina juya wato gidauniya ta giya yace wa dauran bi wa'azi usilud dumu'a wani lokacin yace da wa'azi na nake zubar da hawaye usilud dumu'a nake zubar ma jama'a hawaye na sanya su kuka wa dauran yace wani latti yace bi lahawi da wargi na asurrun nufusa nake faranta ma jama'a zukata yana wani lokaci da wa'azi ya sanya jama'a kuka wani lokaci ta hanyar wargi kuma ya faranta musu zuciya yace wa aqril masami'a imma la taqtu ni ne nake ciyar da almasami'a wato kunnuwan jama'a imma la taqtu bayanan lokacin da nayi furci da wani bayani ya qulul haruna shamusa bayanin da yake janyo al-harun wanda yake mai gaddama ash-shamusa wanda yake mai tusu an gane ko idan aka ce farasun shamusun ko kuma himarun shamusun ko kuma dabbatun shamusun ma'ana mai yin tusu wanda baya bari a hau bayansa dabbar da bata bari a hau bayanta mutum wanda yake mai matukar gaddama mai tusu yace idan nayi furci nayi bayani sai kaga na janyo shi na husgo shi shine yace wa aqril masami'a ni ne nake ciyar da kunnuwa imma na taktu bayanan yace lokacin da nayi furci ni nake ciyar da su wato ga bayani lafazin aqri min al-kirani ma'ana shine garar baki kenan ni ne nake ba al-masami'a kunnuwan jama'a wato imma na daktu lokacin da nayi furci an gane ko ma'anan za'ida ce kenan ma'anar imma na daktu ai inna daktu bayana in nayi furci da wani bayani ni ne nake ba kunnuwa wato abinda suke so ya qulul haruna bayanin da yake janyo al-haruna ma'ana mutum wanda yake mai matukar gaddama ash-shamusa wanda yake mai tusu kace tutsu ko kace koli shine dai dabbar da bata bari a hau bayanta in an hau sai ta jihu mutum yace wa in shi'tu in na ga dama ar'afa kaffil yara'a wato tafin hannuna sai ya sanya alƙalami yayi haku lafazin ar'afa min ar'af ne wa ana ma'ana haku shine jini da yake diga wato daga hanci shine yace wa in shi'tu in na ga dama in nasu ar'afa kaffil yara'a tafin hannuna sai ya sanya alƙalami yayi haku fasaqa da durra sai kaga yana sarayar da gwalagwalai yuhallid urusa wanda ke kawatar da wato takaddu ko kace wanda yake kawatar da littattafai kenan in na ga dama wani lokaci ne marubuci yace wa kan mushkilati yace mushkiloli nawa tambayoyi waɗanda suke masu rikitarwa nawa hakaina suha khafa'an wanda suka kwaikwayi tauraron da ake kiran shi as-suha khafa'an wato ga buya wani tauraro ne wanda sai kai da gaske zaka hango shi yace fasirna waɗannan taurari waɗanda suke boyayyu sai suka zamanto shumusa wato rane ku bi kashfi a sababin wato yayewata ma'ana mushkiloli nawa tambayoyi waɗanda suke masu matsala masu wuyar ganewa wanda sun kwaikwayi wato taurarin da ake kiransu as-suha a wajen buya yace fasirna bi kashfi shu Musa sai ga su sun zama rana wato a sababin yayewata kaga rana ai tafin hannu baya kare ta duk inda kake zaka ganta ko kana cikin daki hasken ta sai ya dubi yace wa kam mulahi wa kam mulahi li yace daddadan zanci nawa nake da shi khalabna al-uqula wato wanda ya tube hankulan jama'a wa as'arna wato suka bar suka wanzar da rasisa masassara fi kulli kalbin a cikin kowace zuciya ma'ana wai daddadan zanci nawa nake da shi khalabna al-uqula wanda suka rinjaye hankulan jama'a suka tube hankulan suka tafiyar da su wa as'arna kuma suka wanzar musu da rasisa wato suka wanzar da rasisa shine masassara fi kulli kalbin a kowace zuciya yace wa azra'a yace budurwa nawa fuhutu biha wato nayi wannan fuhutu biha nayi furci da ita idan aka ce azra wato shine sabon abu wanda kwatancin sa wato bai rigaye shi ba shine ma'ana wai anan fa'ida nawa kalima nawa ta ilimi yace fuhutu biha wato ne furci da ita fan sana alaiha sana'u daliqan habisa yace sai ga as-sana'u yabu fan sana sai juya ya dawo alaiha akanta daliqan wato yana sakakke habisan yana abin tsidawa akanta an gane ko ma'ana kalima nawa wanda take mai fa'ida wanda wani bai taba zawwa da ita na zo da ita sai gaye yaban jama'a ya dawo akan abin da na faɗa yana sake kuma an tsida kowa kawai banda yabo na ba abin da yake yace ala annani abusa cewa ni min zamani ina cikin wani zamani kusistu bi kai wanda aka kebance ni wato da wani makirci yace wala kai da fir'auna Musa yace wa ni makircin da fir'auna ya ma annabi Musa wai makircin da ake masa a wannan zamani yace ya mafi wato makircin da fir'auna ya ma annabi Musa ala annani abusa cewa ni min zamani ina cikin wani zamani kusistu bi kai wanda aka kebance ni da wani makirci yace wala kai da fir'auna Musa wa ni makircin da fir'auna ya ma annabi Musa yace makircin da aka muni sai iruri kulla yawmin waga a kowane yini yana rura mun waga ita ce wutar yaki aba wato ina taka wadisan wadisa wato tanda tanda millabaha game da wato hababbakar ta ko kace kunar ta idan aka ce laba shine wato hababbaka na wuta ko kace ruruwar ta kai can kalla innaha laba shine yace aba ina taka wannan ya shafi alhamza saboda darura ta waka ai abahu ina taka wadisan wadisa ma'ana tanda tanda millabaha wato na kunarta yace wa yadrukuni bil khudubi shi wannan makirci yana zo mun wato da wasu manyan al'amurra allati wadda yuzibnal quwa wanda ke narkar da wato karfin jiki wai shibnar rubusa wanda kuma ke sanya kawuna wato su furfura an gane ko saboda babban al'amari wanda yake na kuncin rayuwa yakan sanya wato furfura ta burciko kamar yadda bayani ya gabata shine yace wa yadrukuni yana zo mun bil khududi da wasu manyan al'amura masu wahala allati wadda yuzibna alquwa suke narkan ma mutum karfin jiki wayu shibna ruusa wadanda suke sanya kawuna su hurfura yace wayudini ilayya albagida albagiba yakan kusanto min albaida abu wanda yake mai nisa albagiba wanda yake abin ki abin kyama wa yubidu anniyal qariba anisa kuma yana nisan ta min alqariba makusaci alanisa mai ibe min kewa yace walaula khasasatu akhlaqi badan wato komawa da baya da kaskanci na akhlaqihi na dabi'unsa yace lama kana habbiya minhu khasisa yace ai da rabona bai zamanto ba kaskantacce tawayayye a cikin sa walaula khasasatu akhlaqihi in badan wato shine tawaya ta akhlaqihi dabi'unsa shi zamani an gane ko tawaya da ja da baya da kaskanci na akhlaqihi dabi'unsa yace lama kana habbiya minhu khasisa yace ai da rabona bai zamanto ba kaskantacce tawayayye minhu game da shi fa qultu lahu sai nace masa khafibil ahzana saukaka wato bacin ranka wannan damuwa da kake kadan sassauta ta fa qultu lahu sai nace masa khafibil ahzana wato kadan sassauta wato damuwarka da bacin ranka wala talumi zamana karka zargi zamani washkur kayi godiya liman ga ubangijin da nakalaka ya ciro ka amma zahabi iblisa gabarin tafarkin iblis ila mazhabi ibn idris izuwa mazhabin wato muhammad ibn idris shine al-imam shafi yani ko washkur liman nakalaka amma zahabi iblisa ila mazhabi ibn idrisa yace ka gode ma ubangijin da ya cirato ka gabarin wato tafarkin iblis izuwa mazhabin wato muhammad ibn idris ash-shafi ɗaya daga cikin al'a'immatul arba fa qala sai yace dani da ilhitara yace bari wannan zancen da Allah bari wannan zance in aka ce alhitar zancen da ba shi da amfani yace da ilhitara yace bari wannan zancen wala ta hakikil astara kada ka keta suturar da Allah ya mana an gane ku alilluba muke a barka za a cikin gashinta yace wala ta hakikil astara kar ka keta suturar da Allah ya mana wani habibina li nadriba ila masjidi yathriba yace da Allah tashi mu tafi zuwa masallacin Yathriba shine masallacin Madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suna ne na ta jahiliya da ake mata manzon Allah kuma ya canza mata yace dai ba sunan ta kuma sunan ta da ba yace fa asa annarhaba bil mazari darna al auzari yace ya kusanta wato a sababin ziyarar da zamu yi wato mu wanke darna al auzari wato datti wanda yake na zinubai fa asa ya kusanta annarhaba bil mazari wato a sababin ziyarar da zamu yi mu wanke ma kawunan mu darna al auzari wato datti wanda yake na zinubai lafazin auzar jami'i ne na wizir idan aka ce wizir kenan zinubi gashi li yahmilu auzarahum kamilatan يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم كما قايتهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم يجي فقلت سينا چي دشي هيهات أنا أسيرا أو أفقه التفسيرا أيها نيسا دزنت في تاردكي سي إدن كافهن تدني تفسير وتفسر وذن مغنغنو دكي an gane ko au anan bi ma'ana hatta ko kuma an gane ko ai hatta an afqaha hatta afqaha ko kuma illa an afqaha shine yace fa kuntu sai nace masa haihata yani santa an asira da zan tafi tare da kai au afqaha yace sai idan ka fahimtar da ni at tafsira wato bayanin wannan lamari da kazo da shi fa qala sai yace da ni tallahi rantsuwa nake da ubangiji na laqad aujabta zimaman tabbas wato ka wajabta alqawli wa dalabta iz dalabta amaman kuma ka nemi abu mai sauki yayin da ka nema. An gane ku, wannan bayani da ka nema abu ne mai sauki a gona. Yace fa haka ma yashfin nafsa, yace karɓi abin da zai warkar maka da zuciya, wayan fil labsa, kuma ya kure maka dukkan wani rikici. Ala sai yake faɗa, falamma awdaha liyal mu'amma wa kashafa anniyal gumma, lokacin da ya bayyana min al-mu'amma, abinda aka rufe na waɗannan amsar waɗannan tambayoyi. Wa kashafa anni al-gumma, wato ya yaye min wato bakin ciki da damuwa. Idan aka ce gumma, wato shine bakin ciki, min al-ghammi ne. Yace shadadina al-aqwara, wato sai muka ɗaura ma raƙumma sirada. Lafazin akwar jam'i ne na kur. Wasirtu, na tafi. Wasara shi ma ya tafi. Walam azal min musamaratihi muddata musayiratihi, yace ban gushe ba ina abokin hirarsa ta dare. Muddata musayiratihi, iya zamanin da nake tafiya tare da shi. Fima ansani da amal mashakka, game da abin da ya mantar da ni, wato ɗanɗanan wahala. Duk wata wahala da gajiya ma bana jinta, na manta da ita kwata-kwata. Wa wadittu ma'ahu bu'da shukka, yace na yi guri ina ma a ce wannan tafiya tamu tafiya ce mai nisa. Wa wadittu, na yi gurin bu'da shukka, nisan tafiya ma'ahu tare da shi, ina ma a ce tafiyar tsawonta ya ma lullunka. Idan aka ce a shukka tafiya mai nisa, ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu tauba, lau kana araban ƙariban wa safaran ƙasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim shukka. Sai ya ce hatta idza dakhalna madinatar rasul wa fuzna min az-ziyarati bisul, yace har aka kai lokacin da muka shiga wato madina ta manzo shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, shine yace hatta idza dakhalna madinatar rasul, har aka kai lokacin da wato muka shiga wato birnin madina na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa fuzna, muka rabauta bisuli, wato da gurinmu, mina ziyarati, game da ziyartar masallacinsa. Yace a sha'ama shi sai yi wajen Sham. Wa a'araqtu, ni kuma na yi wajen Iraki. Wa garraba, shi ya yi yamma. Wa sharraqtu, ni kuma na yi gabas. A taƙaice dai mun yi hannun riga da shi. Idan aka ce asha'ama, ma'ana ya tafi wajen Sham. In aka ce aimana, ya yi wajen Yaman. Idan aka ce a araka, ya tafi Iraki. An gane ko, shi ne ya ce a sha'ama sai ya yi wajen Sham. Wa a araktu, ni ku na yi wajen Iraki. Wa garraba, shi ya yi yamma. Wa sharraktu, ni kuma na yi gabas. Nan muka zo wato ƙarshen ita wannan maƙama, da fatan insha Allahu ta'ala kenan darasi wanda yake na gaba, kamar yadda muka faɗa kenan, ya dawo Asabar da Lahadi. An gane ko, maimakon ranaku uku a sati kenan, ya dawo ranaku biyu, saboda an koma wato shine makarantu waɗanda suke na boko insha Allahu. Kenan daga sati mai zuwa kenan Lahadi, wannan Asabar da Lahadi, kuma insha Allahu dai ya kamata mu zo a kan lokaci, domin a ɗan lokaci takaitacce ya zamanto an ɗan gama, saboda a ranar Asabar ma akwai waɗanda suke da karantarwa insha Allahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.